Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To yau muna ranar Alhamis 14 ga watan Shawwal Hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya dace da 4 ga watan 5 shekara ta 2023 miladiyya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Zamu ci gaba da karatu na Mustalahul Hadith wanda aka fi sani da Al-Manzumatul Baiquniya ko kuma Manzumatul Baiquni, duka ana fada. A wannan darasi na 4 mun tsaya a baiti na 25 inda malai yake kawo nau'uka na hadisai. Har zuwa ga inda yake cewa wa zukhtilafi sadadin aw matni muttalibun inda uhailil fanni, sai ce wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhi muttafiqun lafzan wa khaddan muttafiq wa dhidduhu fima dhakarna al muftariq mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa dhidduhu mukhtalifun fakhshal galat wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda matrukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad wal kadhibu al mukhtalaqu al masnu'u ala an-nabi fa dhalika al mawdu'u wa qad atat kal jawhari al maknuni samaytuha manzumat al baiquni fawqa thalathina bi arba'in atat aqsamuha thumma bi khairin khutimat. To to ai khutimat tamaddu gurani ai dun larabcin gurani duk dai tammacikawa dai ne. To malam ya ci gaba da nau'i na gaba a baiti na 26 inda ya same suna da Al-Mudraj. Yace wal mudrajatu, wato lafuzza da ake ƙarawa ake shigarwa fil hadisi cikin hadisi shine ma'atat, shine lafuzzan da suka zo min ba'di daga sashen alfazir ruwati, lafuzzan marwaita wayanda ba na annabi ba, marwaita suka zo da su ittasalat kuma alfazi din suka sadu da lafazin annabi. Wato rawi ya ruwaito hadisi, bayan ya ruwaito hadisi kuma sai ya kawo wani lafazi ya saka a cikin riwaya din, kuma ba tare da ya bayyana cewa lafazin nashi bane ko kuma a'a ba na annabi bane. Ana samu haka daga cikin ruwatu, wasu suna yin haka imma littafsiri, suna yi don su fassara maganar annabi. Sun ruwaito maganar annabi, to sai su ƙara wani abu wanda zai ɗauki fassara ga lafazin da ya wuce a baya. Wani lokacin suna yin haka a farkon hadisi, wani lokaci su yi a tsakiyar hadisi, wani lokaci su yi a ƙarshen hadisi. To wanda shi ake kira da al-idraju ko al-mudraju a ilimin hadisi. to kaman misali hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda yazo a cikin as-sahihaini riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wailul lil aqabi minan nar to da yaro to wannan hadisi shi Abu Huraira a farkon sa sai ya kara da cewa asbigul wudu'a in kun zo a rawalla ku tsaya ku cika rawalla ku cika ta ku cika kowace gaba a wanke ta sosai to sai fara da wannan jimla sannan sai ya kawo lafazin annabi nawailun lil aqabi minan nar to sai malamai suka ce asbigul wudu'a idraji ne lafazin shi Abu Huraira ne ya kara shi ne saboda a zamanin sa ya fahimci ba a kyautata arwala yadda ya kamata to sai ya kawo shi don tambihi ga mutane cewa in ka zo arwala ka tsaya ka cika arwala an fahimci wannan ko to wannan ana kiran sa da al-idraj haka a wata riwayar tashi shi Abu Huraira hawaye tana cikin sahihaini hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila gurratahu wa tahjilahu falyafal to sai malamai suka yi bincike suka gano ai iya lafazin Annabi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu'i sunan iya labaza annabi ya tsaya amma abin da ya biyo bayana faman istata'a minkum an yutila gurratahu wa tahjilahu falyafal don ga ce wannan lafazin Abu Huraira ne daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala saboda haka annabi yayi bayani kan cewa ranar tashin kiyama za a kira al'ummarsa a goshinsu akwai haske sannan a ƙawahunsu ma akwai haske a wuraren da suke wankewa na arwallah to sai shi Abu Huraira ya ce saboda haka duk wanda ya samu dama ne ya tsawaita wannan gabar tashi to ya aikata kaga shi ma yayi haka ne dan ya kwadaitar da mutane ko ba haka ba to da wannan sai aka yi sabani sai zan shi a fahimta sai yadda ya fahimci hadisin shine a tsawaita wanke gaba a wuce mahallin ma farilla in ka zo wanke hannu to ka wuce gwiwa ka kai har ga kafada har daura da kafada in ya zo arwalla haka yake in ya zo wankin kafa sai ya kawo ga kwabro shi Abu Huraira to sai sauran malamai kamar shi Sheikhul Islam da sauran ma mazhabin al-Imam Malik suka ce a su wasu dauki wannan fahimta ta Abu Huraira ba sai suka ce abinda annabi yake nufi da wannan riwaya din shine a kyautata wanke gaba ba wai a wuce mahallin farilla ba domin mun ji idan an wuce mahallin farilla na kafa an shigo kwabro hannu an shigo daura da kafada to ita ko fuska fa ina za a ji sannan an ce fuska misali a shiga cikin kai ko wuya da sauransu to ai suka ce baya daga cikin ado hasken fuska ya wuce fuska da ya shigo cikin kai to ya koma kuma aibi da suka ce to saboda haka ma'anar hadisin in ka zo ka kyautata wanke gaba din kamar dai waccan da ta gabata kamar waccan da ta gabata ina fatar an gane to sun ce sharadin karbat lafazin shi al-mudraj shine yazan kai ya saba ma lafazin annabi in ya saba ma lafazin annabi ba za a karba ba amma in fassara yake yi ko karfafawa yake yi to babu laifi ana iya karbar sa To sai na gaba wa marawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhi wa marawa duk abinda ya ruwaita kullu qarinin ko wani aboki an akhi daga abokinsa kana da aboki duka malamin ku daya ka ruwaito daga gare shi daga malamin ku shi ma ya ruwaito daga gare ka daga malamin ku to wannan ana kiran sa da al-mudabbaj al-hadith al-mudabbaj aboki ya ruwaito daga abokinsa shi kuma ya ruwaito daga gare shi kamar a ce Abu Abdullahi dan Abbas ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar hadisi zuwa ga annabi shi kuma Abdullahi dan Umar ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas zuwa ga annabi to al-mudabbaj kenan saboda kowannan su ya ji daga annabi din ya karbo daga annabi din kuma tsare kun juna ne sa'annin juna ne an gane yawa daga dibaja ne dibaja shine gefen fuska saboda hasken da yake yi shi yasa aka kira shi da dibaju dibaji sai ce mudabbajun shi ake kira da mudabbaji fa'arifu ka san shi haƙƙan sani na gaskiya wanta khi kuma ka nufi sanin sa ai uqsidhu ka nufi shi to na gaba sai ce muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma zakarna al muftariq to akwai hadisi wanda ake kira al muttafiq wal muftariq shi kuma shine muttafiqun lafzan shi yana zuwa ne ga isnadi yana zuwa ga asma'ur rijal an gane ko a samu ittifaqi wajen lafazi amma wajen rubutawa muttafiqun lafzan wa khaddan muttafiq wajen rubutawa da wajen lafazi duka a samu ittifaqi misali al-imam al-bukhari yana da malamai guda biyu kowannan sa sunan sa abbas ko ahmad an gane yawa kuma duk malaman sa ne to yanzu in yace haddathani abbas to sai mu bincike mun gano wanne ne daga cikin su yana yiwa wancan garin su kaza wannan kuma garin su kaza kaza sunaye ɗaya ne ko wajen rubutawa haka zaka rubuta wajen furtawa ma haka zaka faɗa ai ana samun irin haka a samu ɗalibai sun yi karatu wajen malamin su kuma duk sunan su ɗaya to sai malamai suka ce hanyar da za mu yi mu tantance shine ana koma zuwa ga kunya kowanne daga cikin su da garin kowa da iyayensu to tana ake bi a tantance domin zai iya yiwa ɗayan ya fi ɗayan zama siƙa yana yiwa duk siƙatu ne ko kuma a yana iya yiwa ɗayan shi ma da'ifi ne ko ba haka ba guda siƙa guda da'ifi to kaga shi wanda a siƙa shi ne hadisin sai yake maqbul wanga da ad-da'if shi ne hadisin sai yake mardud ba za a karɓa ba to kaga ya zamo tilas sai mun yi bincike mun gano wane ne daga cikin su kamin mu yi hukunci mu ce hadisin nan ba karɓaɓɓe ba ne to ana samun haka to irin wannan shi ake kira da muttafiqun lafzan wa khaddan muttafiq saboda wajen furtawa an samu haruffan ɗaya ne ko wajen rubutawan ma haka to wadduhu akwai kishiyarsa bima zakarna cikin abinda wato muka ambata ko ana kiransa da al-muftariq duka ɗaya ne abinda malamai suke kiransa al-muttafiqul muftariq wanda yake isnadi ne ya hadu a wani gun kuma ya rabu kaga ya hadu fil lafzi wal khatti amma ya rabu mi fil musamma ko ba haka bane don wancan daban wannan daban kaga an zabi iftiraki yawa wancan Abbas daban wannan ma Abbas daban to haka suke hada su al muttafiqu al muftariq wanda yake ai ittafaqa lafzan wa khattan waftaraqa fil musamma saboda in an ce Abbas kai ma sunanka Abbas ai ba dukan ku ake nufi ba dole akwai me akwai wanda ake nufi ko kai ko dai abokinka to saboda haka dole sai an tantance sannan na gaba mu'talifun muttafiqul khatt faqat wa dhidduhu mukhtalifun fakhshal galat to shi ma akwai hadisi al mu'talifu an gane ko shi kuma ma'anarsa ma'anar mu'talif mai haduwa shine muttafiqul khatt wanda wajen rubutawa ya samu ittifaki daidai wa daidai shi ma hawo yau na ana magana ne kan isnadi wannan mai da alaka da matani da wannan da muka gama da wanga ana magana kan asma'ur rijal silsilatur rijal mazaje haddasani an wani din nan da kake ji to su ne ake magana akan su an gane to a dukkan su dalibai biyu ne zaka ga sunan nasu wajen rubutawa daidai wa daidai ne haruffan iri ɗaya ne to sai a kira shi da me mu'talif ko ina misali kamar Abbas Ayyash agar abu ɗaya ne saboda su can zamanin su babu ɗigagga to in ka zo wajen rubuta Abbas da Ayyash duka abu ɗaya ne ainun zaka rubuta ko eh ba a digagga a suke gani sun san da suke su gani ai shi yasa ake kawo ma wannan ilimin saboda yana yiwa kai ka rayu ne wannan zamani ko ba haka ba to idan ka zo ka ga rubuta ainun sannan an rubuta alif sannan an rubuta sinun babu digo gaba'un an yi alamar ba'un amma ba a mata digo ba sannan babu digo digagga ga sinun to zai iya dauka Abbas ne kuma zai iya dauka Ayyash ne to sai ka je ka yi bincike kai bahasi a matsayinka na mai son ka inganta hadisi idan ka gano cewa Abbas ne to shikenan shi kuma sai a koma a gani siqa ne ko da'ifi ne sai ai hukunci a kansa ko kuma khayyatu da habbatu ha gani shi ma duk ɗaya ne ko akwai ha bata da digo akwai alamar ya ita ma bata da digo ko ba haka ba to da ya'un da ba'un da nunun da ta'un duk waɗannan alama ɗaya ake musu digagga kawai ke bambanta su to su sun sai yadda za su yi su tantance cewa wannan alamar ba'un ce wannan alamar nunun ce wannan alamar ta'un ce wannan alamar sa'un ce amma duka alama ɗaya ce shine za a dan hidda alama kaɗan to amma su in sun zo sun sai yadda za su yi su tantance to mai tun da banta su muke ɗauka kaga shi kenan to wannan shi ake kira da mu'talifun wanda yake ya hadu muttafiqul khatt ma'ana wanda yake ya samu ittifaki wajen rubutawa fakat to shi ake nufi saboda haka ba ana nufi akan rubutun da mu muke yi yanzu ba daga baya an ka kirkiro shi saboda barna da ta yi yawa da kuma jahilai da suka yi yawa to shi yasa Allah ya samu su ilhami ya kinsa musu cewa shi kanshi alqur'anin bara ayi masa digagga an-niqab shi ma haka yake rubuce a da zamanin sahabbai a zamanin tabi'ai ba digagga ba wasali kuma haka suke karanta shi har su haddace shi. Wa dhidduhu kishi yasa ana kiransa da mukhtalifun, shi ma haka suke kiransa. Al-mu'talifu al-mukhtalifu, kaga i'talafa fil khatti ko wa ikhtalafa fil musamma, shi ma yawa tunda haka Abbasu daban Ayyashu daban, kaga kamar wancan al-muttafiqu da al-muf da al-muftariq, yawa don ana samu. To sai malam yace wal munkarul fard bihi rawin gada, sai nau'i na gaba hadisi munkari. So tari in kana karanta musamman ko da bulugul maram ko zakai ta ganin wannan istilahat din, sai ka ja cewa haza hadisun munkaru ko to kaga yana yawa ba yarinka bane, kai ba dalibin hadisi bane, to sai ka koma ka gani malaman hadisi suke kira da munkari, ba wai ma'anarsa ta larabci zaka fassara shi da ita ba, a istilahin su. To shine ce maka wal munkaru, hadisi munkari shine al fardu bihi rawin gada, al fardu rawi mutum guda daya, bihi da wannan lafazin hadisin, an gane rawin yazan shi ne maruwaicinsa gada da ya kasance, ba a samu wani in ba shi ba, shi kadai ruwaice shi, an lalaba dukkanin cikin ruwatu ba wanda ya ruwaice shi, kuma shi gashi ba sahabi ba ne, kila yana cikin tabi'ai ko tabi'ut tabi'in ko taba'ul atba, kuma sai zanta adilu mayar da shi siƙa, mayar da shi adili, la yahmilu tafarruda, wato baya ɗauka kadai tuwarsa shi kadai, ma'ana yana da rauni ta yadda in ya ruwaito hadisi to yanzu yana buƙatar shahid, shi shi kadai ba a inganta hadisinsa saboda rauninsa, sai an samu wani mai rauni irin nashi ko wanda bai kai shi rauni ba, to sai a haɗa su sai su tashi juna su biyu, ana samun irin haka a cikin hadisi. To wannan shine ta'arifi da shi ya kawo, amma akwai wani ta'arifi wanda ba wannan ba, wanda shi yafi shahara, shine suna cewa mukhalafatu siqati, an gane ko ba shi ba, shine mukhalafatu dha'ifi as-siqat, shine a samu rawi dha'ifi sai ya saba ma wani rawi wanda yake siqa ko wanda yake mausuqun da yawa, an gane ko mukhalafatu dha'ifi as-siqata ko as-siqat, to wannan shi ake kira munkari, saboda haka dalibai ne guda biyu, shi ɗayan dha'ifi ne kila yana da su'ul hibzi, an gane bai da harda mai kyau, in ya haddace abu yau gobe ka tambaye shi ya zube babu, to wannan ilimin hadisi dha'ifi ne ko kuma ba ya da kamala, amma abokinsa shi siƙa ne, yana da harda mai kyau, yana da halaye na ƙwarai da sauransu, kuma duk malamin su ɗaya, to kowa sai ya yi ruwaya daga malamin nan shi, sai shi da ifin nan sai ruwayarsa sai ta saba mata wannan siƙa, to shi da ifi sai a ce hadisinsa munkar, shi kuma wannan siƙa sai a kira shi da al-mahfuz, al-mahfuz. Fara gani ya go? To wannan shi ne. To kuma wannan ta'arifi shi yafi. Kenan muna da ta'arifi guda biyu dangane da al-munkar. Ko dai a samu infiradur rawi bi riwayatin, sannan kuma tare da kasancewarsa ya taju ila taqawiyatin, ya kadaita da ruwaya kuma yana bukata wanda zai karfafe shi akan abin nan da ya rawaita kuma ba a samu ba. Ko kuma ta'rifi na biyu shine rawi dha'ifi ya saba ma wanda yake sika. Dan gane? Amma in an ka samu mukhalafatu thiqati man huwa awsaqu minhu to wannan shazun ake kiransa. Shaz. An gane ko? Shaz. To shi yawa shi ake hadisin shi ake kira da al-mahfuz. Wancan ana kiransa da al-ma'ruf. Al-munkar eh na abokin sa a kira shi da al-ma'ruf. Shi kuma wannan ash-shaz hadisin sa a kira shi ash-shaz abokin sa wanda yake awsaqu minhu sai a kira shi da al-mahfuz. To wannan shine. To sai matrukuhu ma wahidun bihim farad sai al-hadisul matruk. Shi ma zaka ita gani yana cewa matruk matruk. To shine yace sa waya salam malam. An kira ka dazo kuma kaga taringin baka abun nan ba. Matrukuhu wanda yake abin bari shine ma wahidun bihim farad. Wanda yake shi ya kadaita da riwaya kuma wa ajma'u li da'fihi. Kuma sai zan malaman hadisi sun yi ijma'i kan cewa dha'ifi ne. Eh shi duk malamai sun hadu kan cewa wannan rawi dha'ifi ne. An gane ko? To hadisin sai a kira shi da matrukul hadis. Eh matruku al hadis. An gane ko? Kuma a wani suna ana kiransa da muttahamun bil kadhibi. Muttahamun bil kadhibi. Muttahamun bil kadhibi. To fa huwa karraddi. To matsayin shi guda da hadisi mardudi. Karraddi ai kalmar rududi. Shi ma zaka ji an ce haza mardud. To wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u. To shi kuma al kadhibu kaji an ce haza kadhibun. Shi ma zaka yi ta ganin haka. Ma'anarsa al-mukhtalaq wa hadisin da aka kera kai wani kuma ya je cikin daki ya kera abin sa kuma ya jingina shi ga annabi kowa yayi haka to suna hadisin kazib kuma shi ake kira da al-masnu' wanda an ka kera shi ya hada larabcin sa ya hada mai isnadi da sauransu ni yana nan alamai sun rubuta littattafai akan haka alan nabi kuma aka jingina shi bisa ga annabi to fa zalikal mawdu'u wannan shi ake kira da hadisi mawdu' ay saqitu darajati shine ma'anar mawdu' wanda gaba ɗaya darajar sa ta zube ya fadi warwas suna nan da yawa irin su hadisan irin su hubbul watani min al iman wai annabi ya ce son kasa yana daga cikin imani eh ku amlul asa alamatul mu'min dauk rika sanda alama ce ta mu'mini to duk wannan ƙarya ne manzo Allah bai faɗi haka ba suna nan da yawa insha Allah in mun shiga misbahur rawi to shi yana tafiya ne da amsila eh to zo zamu gansu wa qari'atat haqiqa wannan manzuma tazo kal jawahiri kamar jauhari wato kamar zinari almakanuni wanda an ka tsare shi aka sa mai wani abu aka kulle shi ko gilasi ko wani gida mana na kawata ta to wannan yana nuna matsayin littafin kenan samaituwa na sa mata suna da manzumatal baiquni abin waƙewar wani mutum da ake kira albaiquni ya jingina ta zuwa gare shi fauqas salasina baituttukanta abayatuha baituttukanta fauqas salasina ya haura 30 bi 40 ka ƙara da 4 34 kenan a ta haka ta zo summa sa'annan bi khairin tare da alkhairi khutimat an ka cika ta ko tammat duk dai wazanin bai lalace ba ta cika to wannan shine ƙarshen wannan littafin abayatuha aqsamuha duk dai ne la iskala ko kace aqsamuha ko abayatuha duk dai yana nufin baitocin ko kuma nau'ukan da ya kawo maka akwai hadisi kaza akwai almarfu akwai almawquf akwai almasnu almardud almudabbas shine aka samu ha ha muke nan ko dama ba yawa gare ta ba da ana dai buƙatar dalibi yayi kokari ya haddace ta zata taimaka mai kware da gaske insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.